بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يمود بودي أجا الله سبحانه وتعالى ديسر هدوم أن سافيا سافير لهدي ترى قوات الرجب هجرة منذ صلى الله عليه وسلم دودا دلي هدودة لا تند هدو wanda daidai da 19 ga watan 5 a shekara ta 2013 ta miladiya, kuma ci gaba da karatun mu nasirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga littafin Ar-Rahiq Al-Maktum na Malam Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Har yanzu muna cikin bayanan da malamin ya rubuta mana dangane da yaƙin Uhud. Makon da ya gabata kuma mun tsaya inda yaƙi ya riga ya rinshaɓe, aka fara wato kai hari sosai, an kada tutar mushrikai a inda muka tsaya ginin ko haka ne. In ce wa ba'da an qutila hadha al-gulam suwab ko su'ab saqata al-liwa'u 'ala al-ardi wa lam yabqa ahadun yahmiluhu fa baqiya saqita, nan ne muka tsaya. Za mu tashi sabon matashi a inda yake cewa al-qitalu fi baqiyatin niqab, a yadda yaƙin Uhud bayan yarin shaɓe ya ci gaba ya kankama a sauran wato matakai ko wurare ko tsibi-tsibi inda mushrikai suka yi, kowane wuri a yaƙin ya ci gaba. To shi ne yake cewa wa baina ma kana ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين, yayin da nauyin wannan yaki da cincirin dan jama'ar da yafi yawa a gun wannan yaki yana kewaye da inda tutar mushrikai take. Kana al-qitalu al-marir, yakin mai dace mai kuma zafi, yajri fi sa'iri niqat al-ma'raka, ma'ana yakin ya ci gaba da aukuwa a sauran wuraren da mutane suka yi cincirin dan su. وكانت روح الايمان قد سادت صفوف المسلمين, روحي نا ايماني شيكي جابورنشن صفوف مسلمين مسلمين ابنده suna cike da wato karfin zuciya wanda suka samu daga imanin su da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kikkiawan dogaro gare shi wato ga Allah. فانطلقوا خلال جنود الشرك انطلاق الفيضان تتقطع امامه السدود, sai suka shiga cikin wato mushrikai, cikin rundunar mushrikai, shine ya kira su rundunar shirka, suka rika keta tsakanin su, shine fantalaqu khilala, suna keta tsakanin su. Wanne irin ketawar? Ita ma ketawa ya siffanta ta da cewa intilaq alfayadani, yadda ruwa mamako mai ƙarfi idan ya kwararo ya taho da ƙarfi yake tahowa, wanda ta taqatta'u amamahu sududu, wato inda aka yi madatsa madatsa daban-daban take tare shi, amma yake ture ta yake haurewa. Idan ruwa yayi ƙarfi za a yi masa madatsa da ake ce madam, to amma duk da haka zai rusa wannan wuri ya wuce. To haka musulmi suka rika shiga cikin sakon kafirai, duk inda suka samu ka ce zai iya zama musu madatsar da za ta hana su wucewa, amma za su angije shi kuma su wuce. Shi ne dai sifar da yake nufi. Ya ce wa hum yaqulun, a lokacin suna cewa amit amit, kowanne daga cikin musulmi ya ce kana zalika shi'aran lahum yawm Uhud, wannan shi ne alamar musulmi wadda suka amfani da ita a wannan lokaci a yaƙin Uhud. Akwai riwaya da Abu Dawud da Tirmidhi suka ruwaito daga Abubakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora shi ya jagoranci wata tawaga ta musulmi akai wani yaki, sun yi amfani da wannan kalmar. Hakanan lokacin yakin Bani al-Mustaliq shi ma sun yi amfani da wannan kalmar. Wasu yaƙoƙin kuma sun amfani da wasu kalmomi daban. Abinda ake nufi da wannan kalmar shine wani shiri ne da musulmi suka yi a tsakaninsu, yadda su kadai suka san wannan kalmar su za su yi amfani da ita, don idan mutum ya faɗe ta a gane musulmi ne. Yau sai a faɗa wa mutane, yau duk wanda kuka ji ya ce kalma kaza a gun yaƙi to musulmi ne shi, yadda kafirin gaba ɗaya ba su sani ba, ta yadda koda mutum yayi wata shiga da ba a gane shi ba in ya faɗi wannan kalmar an gane musulmi ne ba zai rikice ba koda da daddare ake yaƙi kuma koda da rana ne to alamar shi ne su rika cewa amit amit kuma kalma ce da sigar wato abin nan fi'lu amr kashe malamai sun ba ta fassara biyu cewa abin da suke nufi suna mukhatabar ubangiji subhanahu wata'ala wasu ma suna bayyana kulkul su ce ya nasir ya mai taimako amit kashe ma'ana kashe mana waɗannan mushrikan shine ma'anar wannan kalma din wasu kuma suka ce suna mukhatabar ƴan uwansu musulmi to shine suke cewa ya mansur ya kai wanda Allah ya taimake shi amit kashe wannan mutumin da yake gaban ka ma'ana kowanne dai in a wancan ta'abirin ne ga abin da ake nufi a wannan kuma ga abin da suke nufi dan ya zama cewa daga kaji wannan kalbar daga mutumin da yake kusa da kai to ka san musulmi ne karka kai masa hari ko karka kai masa wani abu mun gane abu to shine abin da ake ce ma shi'ar shi'ar shine kamar logo mun san logo da ake cewa ko taken da mutum zai amfani da shi ko wata kungiya take amfani da shi a tsakanin ta dan a gane ta to sai ce aqbala abu dujanata mu'allaman bi isabatihi alhamra sai ga abu dujana mun yi magana abu dujana a baya ko makon da ya gabata wanne ne abu dujana wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi takobi yawwa yace wa zai amfani da wannan takobin da haƙin takobin ya rike shi ya aiki da shi yadda ya kamata to shine sai gashi ya bayyano ya fito an ganshi yana dauke da alaman nan tasa a goshinsa jar alaman nan da ya daure a goshinsa to akhidan bi sayfi rasulillah yana rike da takobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bashi musammiman ala ada'i haqqihi yana tsaye da cewa lalle sai ya bada haƙin wannan takobi nan ce mutum musammim ya yanke kuduri ya tsaya da niyya ba ja da baya shine ma'anar musammim yana tafe da cewa lalle sai ya amfani da wannan takobi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da haƙin sa faqatala hatta am'ana fi nnasi yayyaki sai da ya nutsa cikin mutane shine ma'anar am'ana a larabci ana cewa am'antu nazara na nutsa kallo na kalli abu da kyau shine ma'anar am'antu in ana zancen nazar kallon abu in kuma cikin kutse mutane ne ka kutsa ka shiga cikin tsakanin mutane shine am'ana fi nnasi to sai dai kutsa cikin mutane waja'ala la yalqa mushrikan illa qatalahu ya dora tafiya duk inda ya hadu da wani mushriki sai ya kada shi ma'ana sai ya kashe shi take a gurin wa akhadha yahuddu sufufal mushrikin ya dora yana ruguza safun mushrikai haddan ruguzawa duk inda ya kai hannu sai ga safu guda kamar duk sun yi baya an ja an dare ya kashe na kashewa wanda takobinsa ke kusa da su qala az-zubayr ibn al-awwam az-zubayr ibn al-awwam radiyallahu ta'ala anhu mun karanta a baya shine wa wani laqabi annabi ya masa sallallahu alaihi wasallam wannan a cikin wannan yace li kulli nabiyyin hawari wa inna hawariya az-zubayr kowanne annabi yana da mataimakansa mai taimako na a cikin jama'a ma'ana wanda yake hawari babban sahabi na shine az-zubayr ibn al-awwam to shine az-zubayr ibn al-awwam yake cewa wajadtu fi nafsi na dan ji haushi na dan ji wani abu a zuciyata wata damuwa naji wata damuwa a zuciyata hina sa'altu in an ce wannan larabci ne in an ce wajada fi nafsihi ana nufin yayi fushi ko fushi ko ya samu damuwa wani abu ya bata masa rai ko kuma ka ce mutum bai ji dadi ba yawa a hina sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sayfa famana'anihi yace ban ji dadi ba lokacin da na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani takobi sai ya hana ni in ba ku manta ba a kisar abu dujana yadda aka yi ko ya bashi ya ba abu dujana wannan takobi kafin abu dujana az-zubayr ibn al-awwam ya taho daga hannunsa cewa ya rasulullahi abani takobin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai ya kyale shi wani ma ya zo ya kyale shi sai ga Abu Dujana sai ya mika masa bayan ku tambayar da yayi ta umumi ne cewa wane ne zai amfani da takobin nan da haƙin sa ai ba ku manta ba sai to shine sai ya samu wannan abun a zuciyarsa shi Az-Zubair ibn al-Awwam ma'ana ya ji damuwa tunda so yake shi ma yayi amfani da takobin nan da haƙin sa ba wai a nufin ya ji haushin annabi ba haka ake nufi ba amma ai falala ce duk wanda yadda kaga wani ya riga ka wani abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji damuwa shine abin da ake nufi yawa to sai ce wa atahu abadu jana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai wa Abu Dujana wannan ba labarin yake maimaita mana ba saboda mun fade shi a bayan nan kuma wani abu ne da ya auku yanzu da ya ga Abu Dujana me yace sai ce wa qultu Az-Zubair ibn al-Awwam yace sai nace ai fi nafsi wato a cikin zuciyata sai nace ana ibn safiyata ammatihi ni fa ni ne dan gidan safiya yar abdul muttalib gwaggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta haifi Az-Zubair ibn al-Awwam safiya yar abdul muttalib kaga gwaggon manzon Allah ce kun gane yawa to ita ta haifi Az-Zubair ibn al-Awwam sai ce ni fa kaman yace ni fa dan sa ne mana ibn ammati ko kuma dan gwaggon sa ne mana kamar dan wa da yan kane suke da yan kanwa kai yace wa min quraish kuma ni gashi daga cikin quraishawa nake wa qad qumtu ilayhi gashi kuma na miƙe naje gare shi mana naje ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dake wannan da nace ammati gwaggon sa kenan ko gwaggon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ita safiya to ita ta haifi Az-Zubair haka na faɗa ko yawa to daidai ne yawa yace wa qad qumtu ilayhi yace na kuma miƙe na zabura naje gare shi fa sa'altuhu ni ma na roke shi iyahu nace ya bani wannan takobi qablahu tun kafin Abu Dujana fa atahu iyahu amma sai ya ba Abu Dujana wa tarakani ni kuma ya barni bai bani ba wallahi na rantsa da Allah la anzuranna ma yasna'u sai na bi wannan mutumin naga me zai yi da takobin nan me zai yi da takobin nan har aka fifita shi a kaina aka ba shi wannan takobi sai ya ga menene zai kai ya kawo dangane da takobin nan fattaba'tuhu sai na bi shi in ji Az-Zubair duk labarin magana sane nan sai na bi Abu Dujana dan in ga me zai aikata da wannan takobi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa akhraja isabatan lahu hamra take sai naga ya fito da wani madauri na saja fa asaba biha ra'sahu sai ya daure kansa da shi wannan jan madaurin nasa fa qalat al ansar sai mutanen madina yan uwansa dangin sa da suka san shi al ansar sai suka ce akhraja abu dujanata isabatal mauti yau fa ga abu dujana ya daure madaurin nan na mutuwa rawanin mutuwan nan abu dujana fa yayi ma'ana sun san shi da cewa duk ran da ya daura wannan to ko dai ya mutu ko kuma zai kashe adadi mai yawa yawa fa kharaja sai ya fito wa huwa yaqulu yana cewa cikin baitocin waqi yana cewa analladhi ahadani khalili wa nahnu bis-safhi ladanna khili alla aquma ad-dahra fil kayyuli adrib bi sayfillahi war rasuli sai yake fadin wannan baitoci yace ana allazi ahadani khalili ni ne wanda badadi na ya karbi alƙawari a wuri na wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bis-safhi lokacin da muke kasan wato dutse dutsen Uhud yake nufi ba farkon taruwar su a gindin dutsen Uhud suka tsaya ba in an ce safhil jabal ana nufin kasan dutse in ka sauko daga dutse inda ya taba kasa farkon sa shine saf jam'in sa ana cewa sufuh sufuh jibali kaza ladanna khili daidai wasu dabinai a lokacin ya dauki alƙawari daga wurina Allah aquma ad-dahra fil kayyuli Allah dan wato akan cewa ba zan tsaya ba fil kayyuli a sahun karshe ad-dahra har abada ad-dahra ne nufin abadan wato nayi alƙawari ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dai in zama a sahun karshe ba in dai ana yaki adrib zan yi bugu zan kai sara bi sayfillahi war rasuli da takobi na Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya taho yana fadin wannan magana ya kuma daura abin saja yayi gaba cikin jama'a faja'ala la yalqa ahadan illa qatalahu ya rika duk wanda yazo gaban sa kawai zai aje shi a wurin ya kashe shi wa kana fil mushrikin rajulun lokacin a cikin mushrikai akwai wani mutum la yad'u lana jarihan illa zaffafa alaihi ba zai ga wani mutumi da aka ji masa ciwo daga cikin musulmi ba sai ya je ya karasa shi shine zaffafa alaihi wani daga cikin mushrikai ne yana bin inda musulmi suka saro ni inda kafirai ke suka saro ni musulmi aka ji masa ciwo bai mutu ba shi kuma zai zo ya karasa shi shi kuma abin da yake kenan faja'ala kullu wahidin minhuma yadnu min sahibihi to ga wancan daga cikin kafirai ga kuma Abu Dujana daga cikin musulmi kowanne ya fara kusantowa zuwa ga ɗayan ma'ana suka kusa su haɗu da juna fada'autullaha wannan haida yanzu zancen Zubair ne Ibn al-Awwam Az-Zubair yake cewa sai na roki Allah an yajma'a bainahuma cewa ya Allah ka haɗa waɗannan mutane biyu su haɗu mu ga me zai faru wancan namiji mai ƙarfi daga mushrikai nan kuma ga Abu Dujana daga musulmi shi ma ya rintabe ya shiga ya kutsa cikin kafirai faltaka ya sai ko Allah ya karba addu'a Zubair sai suka haɗu faqtalafa darbataini sai suka saba wa juna da ma'ana kowa ya kai kowa hari sau biyu ba a samu komai ba shine ma'ana faqtalafa ka kai hari baka samu ba fa daraba al-mushriku Abu Dujanata sai shi mushrikin nan sai ya sari Abu Dujana ma'ana ya kai masa sara fattaqahu bidirqatihi sai ya kare wannan dukan da garkuwarsa dirqa ita ce garkuwa yawa sai ya sa garkuwarsa sai ya kare wannan dukan muna fahimta yawa fa'addat bisayfihi sai wannan garkuwar ta cije wannan a shi wato takwabin ma'ana sai ta kame shi ma'ana da takwabin ya taki shiga jikin garkuwar sai bai fito da wuri ba kaga hannunsa zai makale yana jiran ya zaro abinsa kenan to take sai Abu Dujana sai ya samu dama shi kuma sai fadarabahu sai ya harbe sai ya dake shi ma'ana ya sare shi a faqatalahu sai ya kashe wannan mushrikin a wannan yawa wannan yadda aka kenan kamar da Ibn Hisham ya kawo wannan ya ci gaba kuma thumma am'ana Abu Dujanata fi haddis suhufi sannan Abu Dujana ya sake kutsawa cikin mutane yana ruguza safun kafirai hatta khalasa ila qa'idati niswati quraish har sai da ya samu damar da yaje ku duba fa yadda matan kafirai suna bayan su suna zuga su sai da ya ratsa safun gaba ɗaya har yaje gun matan har ya isa gurin shugaban matan Qurayshawa a wannan fagen yakin wa huwa la yadri biha bai san ta ba bai ma san ita bace qala abu dujana daga baya sai yake bada labari ai kunji ga abin da ya faru yace ra'aitu insanan yakhmishu an-nasa khamshan shadidan naga wani mutum yana ta gwarzanta mutane yana ta zuga mutane a yaki zuga mai tsanani khamsh ana nufin kazaburar da mutane da magana cewa ku tashi ka har zuka su shiga su yaki fasamattu lahu sai na nufe shi na tinkare shi wannan mutum falamma hamaltu alaihi saifa yayin da na daga takobi zan kai masa sara walwala sai kara irin ta mata kuka irin na mace in ta yi ihu wayo Allah shine ake nufi da walwala a larabci yawa sai ta irin wannan kara fa idham ra'atun sai naji ashe ma mace ce da ya dauka namiji ne yawa fa akramtu sayfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an adrib bihi ra'atan yace sai na girmama takwabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce na da kimace da shi sai na daga ban kai dukan ba na fasa da yana yace ina ji mace ce sai na fasa ban kai wannan dukan ba to wa kanat tilkal laylatu tilkal mar'a ita wannan mata da ta yi wannan abu ita hiya Hindu bint Utba ita ce Hindu yar Utba matar Abu Sufyan jagoran kafirai a lokacin nan qala Zubair ibn al-Awwam Az-Zubair ibn al-Awwam yana bin sa dama aiko yace sai ya ga me wannan mutumi zai da wannan takobi yana bin sa a baya to shine sai yake commenting daga baya sai yake bada labari yake cewa ra'aitu abadu janata naga abu dujana qad hamala saifa ala mafraqi ra'si hind bint utba ya dauka takobin sa zai kai sara akan marabar kan wato hind bint utba ma'ana daidai inda da ya datsa da ya sare ta raba ta biyu zai ko ya raba kanta gida biyu shine ma'ana mafraqi ra's yawa yace ya kai sara thumma adala saifa biha anha sai takobin ya kauce ma'ana sai daga baya sai ga takobin ya kauce bai same ta ba tunda daga nesa shi yake hangowa ya hango an kai haka sai ga abun ya kauce yawa fa qultu sai nace injiwa az-zubair ibn al-awwal sai ce Allah sai nace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa lalle su suka fi sani me yake nufi anan na aha suka san me dalili na shin tsara a yau yauwa yace Allah da manzansa lalle su suka fi sanin waye cancanta su bewa wani abu ma'ana ya wannan abin da ya samu na damuwar me yasa ba a bashi takobi ba yanzu ya tafi ya ga dalilin cewa wannan mutumin ashe haƙiƙa lalle annabi ya san zai yi amfani da takobin da haƙƙinsa shi yasa ya bashi kuma gashi ya ga haƙƙin takobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai amfani da shi an sari mace ba yau to shine ma'ana to muje yace wa qatala hamzatu ibnu abdul muttalib qitalan liyuthil muhtajati sai kuma can ga wani faifan an bude hamza ibn abdul muttalib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyid ash-shuhada'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardah ga nasa fagen shi kuma yayi yaki qitalan liyuthil muhtajati yaki irin na zakoki zaki al muhtaja waɗanda suka harzuka ka san zaki a kiyaye shi lokacin da ya harzuka ko dan yunwa ko dan an taba shi yawa inda ya harzuka to magana ta ƙare zai yi abinda shi yake so ba abinda wani yake so ba to shine sai ce faqadin dafa'a ila qalbi jayshil mushrikin shi kuma abinda yayi shi ma zuwa ya shiga ya rincabe shiga tsakiyar wato rindinar kafirai yughamiru yayi sai da rai shine ma'anan yughamiru ka sai da ranka ka shiga ka jefa kanka cikin abinda kai ma ka san hatsari ne babu tsoro ka auka ka nutsa cikin wato hatsari mughamaratan munqati'atan nadhiri irin sai da ran da ba a ga irinsa ba shine munqati'atan nadhiri mai yankakken abun wato makamanci ma'ana babu wani wanda ya kama da shi irin wannan abin da Hamza yayi wato na sai da ransa da kuma me ake cewa kamar ka ce kunan bakin wake ko yawa sai ce yankashifu anhu al-abtalu kama tatatayaru al-awraqu wannan mutum ya iya siffanta abu yace mutane suna darewa suna gudu daga inda Hamza ya tinkaro kamar a ce takaddu ne suke tashi in iska ta kada su ma'ana Hamza yana tahowa sai ga jama'a kowa fifi ina a bada hanya wannan yinan wannan yinan kamar a ce takaddu ne suke watsewa in ka dauki littafi ka balle takaddin ka kuma watsa su sama ya suke yi kowa inda iska ta kai shi nan yake yi to haka suka firgita da suka ga Hamza ya tinkaro su amamar riyahil hauja wato gaban yadda takaddu suke watsewa shine tatayaru al-awraqu amamar riyah a gaban iska in ta tinkaro su iskar kuma al-hauja wadda ta harzuka Allah ma'ana Allah ya aiko ta wato mai zafi ko mai karfi yace fa bil idafati ila musharakatihi al-fa'ala fi ibadati hamili liwa'il mushrikin fa bil idafati didda ma'ana qari akan musharakar da yayi mai karfi shine al-fa'ala mun gane shi musharaka kai abu kuma abun da yake mai tasiri mai karfi fi ibadati wajen kashe da halaka da kauda da kare hamili liwa'il mushrikin masu rike da tutan nan ta mushrikai ai kun san yana cikin wadanda suka yi ta kashe su har aka kashe na karshe mun gane wannan yawa shine sai fa'ala al-afa'ila bi abtalihim al-akharin haka ya aikata ayyuka ma'ana yayi musu ta'adi ya ta'adi ga su wato gwarazan su mushrikai hatta sara'a ko kuma hatta suri'a har sai da aka kada shi wa huwa fi muqaddimatil mubarrazin yana sahun gaba na waɗanda suka tinkaro walakin la kama tusra'ul abtalu sai dai kuma amma inda aka kada shi din nan ba irin kayarwa ce wadda ake kada manya-manyan zarata waj'al li wajhin fuska da fuska fi maidanil qitali a wajen yaki ba nan me yake so ya ce mana yana so ya siffanta mana yadda aka kashe Hamza Hamza yayi bajinta ba ta wasa ba ya kashe adadi mai yawa daga cikin mushrikai kamar yadda ambata mana nan in ya tinkaro gudu ake kamar yadda takaddu suke watsewa kuma irin yadda ya aikata aikatan da ya aikata akan kafirai lokacin wato da aka yakin ko farkon yakin Uhud lokacin da masu rike tutan nan aka kare su ai kuma manta ba yawa to haka ya aikata kuma ga sauran zaratan Quraishawa ya kakkashe adadi mai yawa har sai da ta kai shi ma aka kashe shi sai dai kuma kisan da aka yi masa ba kisa ne irin na mazaje da ake musu kisa fuska da fuska a ce ya tinkari wani namiji da wata mata ta haifi dan da ya tinkare shi shi da shi ya kashe shi ba kun fahimci abin ba a fagen tinkara aka kashe shi ba a'a ta hanyar yaudara aka kashe shi aka harbe shi bai ga mai harbin ba kun fahimci abin yau dan ya nuna mana cewa ba wai wani ne ya kada Hamza garin fada da fada gashi yana kallon sa ba zamu ji yadda aka kashe shi to gashi nan zai kawo to shine sai ke cewa walakin la kama tusra'ul abtalu wajhan li wajhin fi maidanil qital wa innama yaghtalul kiramu fi halakiz zilam amma ana yin kisan gila ne ma'ana kama yughtalu kai walakin kama yughtalu alkiramu irin kisan gillan ne da ake wa manyan mutane masu daraja kisan gila shine ai a kashe mutum ba tare da ya san ma za a kashe shi ba yawa kisan zalunci kenan fi halakiz zilam a cikin wato bakin duhu na dare bai sani ba aka kai masa hari to shine sai ya kawo mana matashiya yace masra'u asadillahi Hamza ibn Abdul Muttalib yadda asadullah zakin Allah Hamza yadda aka kashe shi shine masra'u wannan ce masra kalmar kayarwa kuma ana nufin qatlu ne to tunda yaki ake nace yaqulu qa'ilu hamzata aw qatilu hamzata kai wanda ya kashe Hamza da kansa sunansa Wahshi ibn Harb Wahshi shi kansa sunan kaji irinsa in an ce abu wahshi abinda yake wild mun san wild da tura suke faɗi kamar ba ana cewa dabbar gida da dabbar jeji ba to na jeji duk dabba ta jeji ita ake ce ma wahshi yawa to shi sunansa ma kenan mutumin habasha ne kafin ya musulunta yana kafircinsa ga yadda aka yi aka ɗora masa umarnin ya je ya kashe Hamza ta hanya ko ta siyaki ingantacce wannan wanda zamu karanta ingantaccen ruwayar yadda aka kashe Hamza kenan ba wadda ta shahara zan zo in ambata mana ita ba to shine sai ke cewa shi Wahshi da kansa Ibn Harbin yana bada labari yana cewa kuntu gulaman da ni bawa ne shine gulam li Jubair ibn Mut'im bawa ne na Jubair dan Mut'im wa kana ammuhu Tu'aymatu ibn Adi qad usiba yawma badri akwai baffan shi Jubair ibn Mut'im sunansa Tu'ayma ibn Adi shi kuma an kashe shi ranar yakin Badar falamma sarat Quraysh ila Uhud yayin da Quraishawa suka taho zuwa Uhud qala li Jubair sai Jubair ubangidana yace da ni innaka in qatalta Hamzata amma Muhammadin kai din nan in har ka samu damar ka kashe Hamza baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ammi a madadin baffana da aka kashe mun a yakin Badar fa anta atiqu to kai yantacce ne zan yanta ka kun gane abin kun ga asalin abin da yasa yazo ya kashe Hamza kenan dan ya samu yancin kansa tunda bawa ne shi tunda sun san karfinsa da kokarinsa musamman wajen iya harbi da mashi mutanen Habasha sanannu ne a wannan gefe yace fa kharajtu ma'an nas sai na fita tare da mutane wa kuntu rajulan habashiyan aqdhifu bil harbati qadhf al habashati, ni dama mutumin habashi ne nakan harba mashi irin harbin mutanen habasha. Ma'ana kun ga sanunu ne a wannan gun yawa hatta sai ke cewa fal qallama ukhti'u biha shay'an, in har na harba mashi na to ba safai yakan kuskure wa abin da na harba shi zuwa gare shi ba, shine qallama ukhti'u, kadan ne nake kuskure. Yawa yace falam maltaqannasu kharajtu anzuru hamzata wa atabassaruhu, yayin da mutane suka fito ni ma sai na shiga cikin su ina neman Hamza, ina kokarin in ganshi, shine anzuru ina neman in ganshi, atabassaruhu ina neman in ganshi. Yawa duk ma'anar su daya, hatta ra'aituhu fi ardin nasi, har na ganshi can a tsakanin mutane gittawa haka cikin mutane, mithlul jamalil awraqi, na hango shi kamar raƙumi, raƙumin da yake kalarsa launinsa kamar na ƙura, launin da tsakanin kalar ƙura jajajaje kenan ko ko abin nan ƙasa-ƙasa zuwa baki-baki, duk launin da yake kusa da haka shi ake ce ma al-awraqu al-arabsi. To sai na hango Hamza yayi busu-busu da ƙura kamar raƙumi wanda yake da irin wannan launi, kuma ji abin yawa inji shi washi yahuddun nasa, yana aje mutane a ƙasa, shine yahuddu, yana rusa mutane. In an ce hadda kamar misali katanga a rusa ta tafadi, shine hadda yahuddu. To naga Hamza yana rusa mutane, yana kada mutane, yana kashe su suna faduwa, haddan ma yaqumu lahu shay'un, rusawa irin yadda babu wani abu da zai iya tsayawa a gaban sa, shine ma yaqumu lahu shay'un. Fa wallahi, yace na rantse da Allah, inni la atahayyau lahu uriduhu, ina kintsa masa, ina nufin sa, ina nufin in samu damar da zan kashe shi, dama ina cikin wannan kintsi din. Fa astatiru minhu, ina tabin sa, ina sitirce kaina daga gare shi, bi shajaratin, ko da wani wata bishiya, au hajarin, ko wani dutse, li yadnu wa minni, dan ya kusanto zuwa gare ni, ma'ana ina buya ne dan kar ya gani. Wannan shi dama shi yake nufi da amma Hamza kisa irin na kisan gila, ba na wanda ya kashe shi ba tunkara sai a matsayin namiji ba. Yawwa to shine sai yake cewa ina buya, ina buya a bayan bishiya, a bayan dutse, har ya kusa zuwa gare ni. Iz taqaddamani ilaihi Siba ibn Abdul Uzza, sai Siba ibn Abdul Uzza, ɗaya daga cikin mushrikai sunansa kenan Siba dan Abdul Uzza, sai ya riga ni zuwa gare shi, taqaddama ni ilaihi, yazo ya wuce ni, ya shiga tsakani na da shi. Falamma ra'ahu Hamzatu, yayin da Hamza ya ganshi, qala lahu, sai yace halumma, taho mana kai, ma'ana ya masa irin taho in ka isa, taho halumma ilayya, taho zuwa gare ni, yabna muqatti'atil buduri, ya dan wadda take yanke farjin mata, shine yake malamin yake ce mana wa kanat ummuhu khattanatan, dama uwarsa ita ce mai kashiya ta mata a Makka, uwar shi wannan Siba ibn Abdul Uzza din, aikin ta shine a kawo mace ta yi mata kashiya, irin kashiyar da ake wa mata. To shine Hamza yake cewa ya kai wanda aikin uwarsa shine yanke farjin mata, matso in ka isa. Qala, sai yake cewa fa darabahu darbatan ka annama akhta'a ra'suhu, ya sare shi wani irin sara, kai ka ce ba kan ya samu ba, shi ne ma'ana irin sifar da za a ce ka sare abu kamar ma baka taba shi ba amma ka gama da shi, to shi ne ka annama akhta'a ra'suhu, kai ka ce ya kuskure ma bai taba kan ba. Larabci ne kamar da yake gaya mana gashin a ƙasa, yake cewa akhta'a ra'suhu yuqalu indal mubalaghati fil isaba, idan mutum ya samu abu samu sosai ya sare shi yadda ya kamata, to ana faɗin wannan cewa akhta'a ra'suhu, ya kuskure wa kansa. Saboda surar ko gaggawar ta irin kisa din da ya masa, to ya gama da wannan mutumin ko, to mu ci gaba, ya shi kuma aka kashe shi. Qala, sai Wahshi ya ci gaba da bada labarinsa, yace wa hazzaztu harbati, take a lokacin yana gama kashe wannan mutumi, ai kun ga zai kuma dago ya kintsa duba ina za shi, to a lokacin attention dinsa yana kan wannan, sai wannan Wahshi sai ya samu dama lokacin da hankalinsa yana kan wannan mutumi da ya kace yace na girgiza shine hazastu na girgiza mashi na hatta idza raditu biha har sai da na yadda da riƙon ya riƙu sosai shine hatta raditu biha dafa'tuha ilayhi sai na harba ta zuwa gare shi fa waqa'at fi sunnatihi sai ta same shi a mafitsararsa ma'ana daidai ahsha'ihi daidai inda kayan cikinsa suke nan ƙasa inda abin nan kayan ciki ne hanji shine ahsha'i inda kayan cikin mutum suka taru daidai nan ya same shi wato daidai saman marasa kadan anan ya same shi da wannan a mashi hatta kharajat min baini rijlaihi har sai da ta fito ta tsakanin kafafunsa ku duba ku gani to shine sai ce wa zahaba li yanu'a nahwa anahwi sai da yayin kurin zai yunkure ya tinkaro inda nake faguliba amma sai aka ci karfinsa ma'ana saran ya kai masa matuka domin inda aka same shi ba inda mutum zai iya wani motsi bane sai sai wa taraktuhu haka na bar shi wa iyyaha tare da wannan mashin hatta mata har sai da ya mutu thumma ataituhu fa akhadhtu hirbati sannan nazo na cire mashi na thumma raja'tu ila al-mu'askar ila al-askar sannan na koma gun a sojoji inda sauran jama'ar mu suka hadu faqa'attu fihi na zauna a cikin tanti inda akai tanti walam yakulli bi ghairihi hajatun dama ni ba ni da wata bukata ta in kashe wani dan adam daban banda shi niyyata in zama na ban yi niyyar wani komai ba banda dama an ce in ban kashe wannan ba bazan zama da ba dama ma je na kashe kowa ba kun fahimci zancen sa yawwa yace ya koma tanti yayi zaman sa bai kuma sake kaiwa kowa hari ba yace wa inna ma qataltuhu li u'taqa dama na kashe shi ne domin a yanta ne falamma qadimtu makkata utiqtu yayin da na dawo makka kuwa aka yanta ne shi ya ci burin sa to wannan shine yadda aka shi hamza wannan ita ce riwaya ingantacciya ta yadda aka shi hamza akwai riwayoyi daban-daban da suka zo a wanda suka siffanta cewa Hamza wanda ya kashe shi dinnan washi cewa Hindu bintu Utba ita ce ta aike shi yaje ya kashe Hamza kuma sannan ya yanko mata hantarsa ai wannan kissa ta shahara gun mutane ko yawa to wannan riwayar ƙarya ce bata inganta ba isnadin ta silsilar riwayar ba ingantacce bane Musa ibn Uqba daga cikin malaman tarihi da sira da magazi yana cikin manyan malaman abin nan sira ya ruwaito ta babu isnadi ba isnadi duk abin da aka ruwaito ba isnadi menene shi da'ifi Ibn Ishaq shi ma malamin sira shi ma ya ruwaito wannan riwayar daga malaminsa Ibn Kaysan haka mursala shi bai fada mana wanda ya bashi labari ba Ibn Kaysan din ita ma wannan da'ifiya ce dan wanda kuma duk ya dauko ta har su kabari isnadin su baya wuce wannan ko wancan dan haka asalin wannan kissar ba ta da asali bata inganta ba cewa an ci Hamzar hanta an ci hantar Hamza Ibn Abdul Muttalib ba a yanko ta ba ba a bata ba bata ci ba ballantana a yada shi amma an rubuta shi fa yana nan a cikin littafin tarihi karka ce na ce babu amma riwayar ala tsarin malamai riwayar bata inganta ba malamai sun yi aiki akan wannan sun rubuta abubuwa ko da ya rubuta bahasi ma shafi 10 ya tattara riwayoyin gaba daya ya rubutu ba dan lokaci ba da mun karanta shi amma dai a takaice riwaya ce da'ifa ba ta da asali duk da dai ta shahara a bakin mutane mun gane wannan wanda yasa aka kashe Hamza shine Jubair ibn Mut'im ubangidan Wahshi kuma yazo ya kashe shi dan ya yantu kuma yayi wannan dan ya yantu kuma ya yantu amma magana cewa an yanko hantar sa an kawo hatta sa a baki ta kasa ci har Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ta ci da ba za ta shiga wuta ba ma'ana da ta ci wannan to ba za ta shiga wuta ba domin wuta ba za ta ci ba za ta ci wani jikin da yake akwai asalin naman Hamza a jikinsa ba duk an ruwaito wannan amma dukan su ba ingantattun ruwaya bane ba su da asali na fata mun fahimci abin yawa akwai wadaya gefen da nan bai fada mana ba bayan shi wannan mutumi da yana da kyau ku ji shi Wahshi ibn Harbin a wannan yakin Uhud ne wannan bayan yakin Uhud lokacin yakin at-Ta'if gashi nan malamin ya kawo mana a ƙasa lokacin da aka yi yakin Ta'ifa garin Ta'if mun san garin Ta'if ko wajen Makka an yi yaki anan shi ma to lokacin da aka yi wannan yakin a lokacin ne Wahshi ya musulunta har yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce da shi siffanta muni yadda ka kashe Hamza shine ya gaya masa irin wannan abin da muka ji nayi kaza ne kaza ne kaza to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace da shi ina roƙonka dan Allah karka bari in sake ganin ka saboda ganin ka zai tuna muni baffa na Hamza dai da aka shishi zai kuma sa bazan ji dadi in rika ganin wanda ya kashe Hamza yace da Allah ka rika buya a cikin mutane ba korar sa akai ba kuma ku duba ku gani tunda ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce a shikenan kuma sai an karbo fansa an kashe baffa an kashe wannan mutumi saboda baffansa ba musulunci ya rusa duk abin da akai a baya duk abin da mutum yayi ko annabi sallallahu alaihi wasallama yewa to in har ya musulunta to ya wanke wancan abu ba zancan a ce mutum ya musulunta kuma har yanzu laifin yayi wa annabi wani abu wai yana nan har yanzu tare da shi mun fahimci wannan shi yasa yake fadi shi Wahshi daga baya yake bada labari yake cewa tun daga nan na dauki mataki kuma sai Allah ya taimake ni lokacin da aka yi yakin a Banu Hanifa zamanin Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ba an kai wa Banu Hanifa lokacin da suka yi da'awar Musailamatul Kazzab cewa annabi bane to sai Allah madauki ya taimaka Wahshi wannan da ya kashe Hamza shine ya kashe Musailamatul Kazzab shine sai har yake cewa wannan kuma malamai suka faɗa da wannan mashin da ya kashe Hamza da shi ya kashe Musailamatul Kazzab Allah ya saka masa wancan laifi da yayi ya wanke shi da kashe wanda yafi kowa ƙarya a duniya shine Musailamatul Kazzab kuma sannan ya mutu a musulmin sa a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa don haka wannan shine abin da ya inganta dangane da kisan Hamza ba abubuwan da ake yadawa ba mu ci gaba sai yake cewa as-saytaratu 'ala al-mawqif bayan wancan abin da ya auku sai kuma abin da ya biyo baya na saitara yadda musulmi suka ci karfin kafirai a gun wannan yaki na Uhud a farkon lamari duk abin da zamu karanta a yau zamu ji ko dake ba lalle mu iya kai karshen sa ba yana magana ne akan yadda musulmi suka ci nasara akan kafirai a farkon lamari a wannan yaki kafin wani abu ya faru kuma zamu ji daga baya yace wa bi radmi hadhihi al-khasara duk da wannan hasara da aka yi al-fadiha mummuna allati lahiqat al-muslimin wadda ta hadu da musulmi ma'ana wannan hasara da musulmi suka yi bi qatli asadillahi wa asadi rasulihi sallallahu alaihi wasallam hamza ibn abd al-muttalib wato da kisan da aka yi wa zakin Allah zakin manzon Allah wato hamza ibn abd al-muttalib kun ga hasara ce babba to duk da wannan hasara shine ma'anan bi radmi a larabci dai mafi fasaha ala ragmi shi aka fi amfani da shi amma dai zamani duk ana faɗin wannan din yace dhallal muslimuna musaytirina ala al-mawqif kullihi duk da wannan abu musulmi dai su ne masu rike da ragamar yaki a wannan lokaci faqad qatala yawma idhin abu bakr wa umar ibn al-khattab wa ali ibn abi talib والزبير بن الأوام ومصعب بن عمير وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن جحش وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وأنس بن النضر وأمثالهم قتالا فل عزائم المشركين wannan adadi da muka ji da wadannan sunaye sun yaki yaki mai karfin da sai da wato ya da kushe karfin zuciyar mushrikai shine falla haka kalmar take da fa'un da lamu an ce falla ka dakushe abu kamar takobi mai kaifi sai ya dakushe ya zama bashi da karfi shine ake nufi da falla ana cewa falla saifu yawa ma'ana ya zama ya dakushe bashi da karfi su wannan karfin zuciyar na mushrikai sai da aka karya shi ya sauka wa fatta fi a'dadihim kuma sannan ya raunana karfin su baki daya wannan shi ma larabci ne karin magana ne an ce ana cewa fatta fi adudihi adud shine dantsi in an ce fatta fi adudihi ma'ana ya raunana masa dantsi to nan sai ya zo da shi da sigar jam'i wa futtafi a'dadihim sai da aka raunana musu dantsi ma'ana dai karfin su ya raunana matuka to min ahdanil mar'ati ila muqara'ati as-suyufi wad-dirqati wannan kuma wata matashi yace da zata ba mu labarin hanzala zasilul mala'ika wa kana min al-abtalil mughamirin daga cikin mazaje masu kutsawa cikin hatsari wanda suka shiga suka yi bajinta mai karfi yauma idin a wannan rana akwai hanzalatu al-ghasil haka ake masa laqabi daga baya hanzala al-ghasil wa huwa hanzalatu ibn abi amir shine hanzala dan gidan abu amir wa abu amir hadha huwa ar-rahib shine wannan abu amir ar-rahib alladhi summiya bil fasik wanda ake kiransa al fasik wanda mun karanta labarin sa a baya ko to shine mahaifin wannan hanzala din wallazi madha dhikruhu qariban wanda ambatan sa ya gabata wato nan ba da dadewa ba an ambace shi kana hanzalatu shi hanzala din nan ya kasance haditha ahdin bil urs saban ango ne bai dade da aure ba shine haditha ahdin bil urs ango ne sabo danye falamma sami'a hawatifal harbi yana jin kiran a fito yaki a fito yaki wa huwa ala imra'atihi a lokacin kuma yana tare da matarsa in khala'a min ahdaniha a lokacin ya fita daga jikin matarsa wa qama min fawrihi ila aljihadi yadda yake din nan da janabarsa ya kama hanya tafi jihadi bai tsaya yayi wankan janaba ba yana cikin saduwa da iyalinsa ya ji kiran yaki ya fita ya kama hanya ya zabura ya tafi wurin yaki falam maltaqa bi jayshil mushrikin yayin da ya hadu da wato rundunar kafirai fi sahatil qitali a fagen yaki akhadha yashqu as-sufufa sai ya dora shiga cikin safu yana keta safu yana keta safu hatta khalasa ila qa'idil mushrikin abi sufyan har sai da kai gun shugaban mushrikai abu sufyan a ina yake abu sufyan in ba kuma tartibin yadda suka jeru ba duk kuma ta abu sufyan tamarkuzi yayi a tsakiyar rundunar gaba daya an yi sahu sahu shi yana tsakiya kaga kafin a zo wurin sa sai an sha wahala yau wato shi hanzala haka sai da yake to yazo inda yake abu sufyan sakhr ibn harbin wa kada yaqdi alaihi ya kusa ya kashe shi laula an ataha Allahu lahu shahada badan Allah ya bashi shahada ba Allah ne ya taimake shi shahada faqad shadda ala abi sufyan hayya ya ritsa abu sufyan ba shi daga shi sai shi ba kowa tsakanin su ya ritsa shi zai kashe shi falam masta'alahu bayan ya samu rinjaye a kansa wata makana minhu ya samu damar da zai kai masa caka ko sara ra'ahu shaddad ibn al-aswad sai wanda daga cikin mushrikai shaddad ibn al-aswad ya ganshi fadarabahu hatta qatalahu ya kai masa sara ya sare shi har ya kashe shi shine aka kashe hanzala ghasil al-mala'ika a cikin janabarsa mala'iku ne suka yi masa wanka wannan kenan sai nasibu a fasilatul ruma menene raban rindinan nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora akan dutsen nan karami mutum 50 masu iya harbi da kibiya ko ya dora su yace kansu sauko to me suka aikata su kuma nasu tabajinta din gashi shine zai faɗa mana anaisi wa kanat lil fasilati allati ayyanaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallama ala jabalir rumati yadun baydau su wannan tawaga ta masu harbin nan su ma suna da farin hannu ma'ana su ma sun yi sa'a a ranan nan sun yi bajinta shi ma wannan karin magana ce fi idarati daffatil qitali wajen gudanar da ragamar yaki daffa nan ragamar abu ake nufi yawa sun yi kokari wajen gudanar da ragamar wannan yaki li salihil jayshil islami wato ta bangaren musulmi ma'ana sun taimakawa musulmi sosai a ranan nan a wannan yaki faqad hajama fursanu makkata mahaya masu wanda suke tafi akan doki na mutanen makka wato mushrikai sun kawo hari bi qiyadati khalid ibn al-walid karkashin shugabancin khalid dan walid yusaniduhu abu amir al-fasiq abu amir al-fasiq nan yana taimakon sa ma'ana da shi da khalid ibn al-walid su suka taimaka gefan kafirai suka kawo hari to kuma ba ta inda za su zo sai ta bangaren waɗannan maharbaɗin suna kokarin su kawo to thalatha marratin hasau uku li yuhattimu janahal jaysh al-islam al-aysar domin su rusa bangaren hagu na rundunar musulmi hatta yatasarrabu hasu samu damar da za su shigo ila zuhuril muslimin su shigo ta bayan musulmi fayuhdithu albalbalata su haifar da musifa da bala'i walirtibak da kuma rikicewar lamari fi sufufihim a cikin safun musulmi din wayunzilu alaihim hazimatan sahiqatan su kuma aukar musu da wato cin nasara mummuna wato su ci nasara akan musulmi cin nasara mummuna walakin ha'ula'ir ruma sai dai waɗannan masu harbi dinnan masu iya harbi rashaquhum bin nabli suka yi musu ruwan kibau shine rashaquhu suka yi musu ruwan kibau hatta fashilat hajamatuhum har sai da wannan hare-haren da suka kawo sau uku dinnan as-salat guda uku suka kasa cin nasara ba su iya komai ba shekenan kun ga wannan abin sai da aka gwada shi har sau uku sannan daga baya da mutanen suka yi abin da suka yi kamar da zamu zo mu ji suka sauko bayan an ce kasu sauko shine har Khalid ibn Walid ya sake dawowa har aka samu aka yi wa musulmi ta'adi yawa ta wannan bangaren ne zamu zo mu ji shi shi ma sannan sai matashiya ta gaba har yanzu yace alhazimatu tanzilu bil mushrikin duk da ke wannan kuma tana da tsawo ina ga da kanta zamu tsaya zai fi dace mana sai mu tashi a kanta mu kuma ji bayan mun gama ta mun gama bayanin gefan da ya auku na alheri na cin nasara ga musulmi kafin kuskuren da su waɗannan maharba suka aikata wanda ya juya lamarin ya canza har aka zo daga baya aka yi abin da za ka iya kiransa kamar cin nasara ne ga musulmi ko kuma in ce aka yi wa musulmi ta'adi mummuna a wannan yaƙi insha Allahu a darasi na gaba sai mu zo kan wannan abu muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara taimakawa musulunci a ko'ina kamar yadda ya taimaka masa a wancan zamani Allah taimaki addinin musulunci a wannan zamani namu Allah ya tsare musulunci daga aukawa cikin kowace fitina Allah ya tsare musulmi har yanzu Allah ya haɗa kan musulmi ya tabbatar da su akan hanyar da take ita ce hanyar daidai wadda Allah ya yarda da ita hanyar Allah hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kuma addu'a har yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ko'ina duk abinda zai kawo mata cikas Allah ya kade shi Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa mabiya sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam cikakken haɗin kai ya ƙara musu ilmi da haƙuri da juna da fahimtar juna Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka wa dukkan marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suka aiko roƙon addu'a saboda rashin lafiya waɗanda Allah madauke jarrabe su da cututtuka daban-daban tabin aljanu ne da makamancin wannan da mutane da yawa suke kukan aiwa ƴan uwansu addu'a akai mata musamman muna roƙon Allah madaukaki to da matan da mazan da kowa Allah madaukaki ya yi musu Allah ya ba su lafiya mata masu ciki Allah ya sauke su lafiya marasa lafiya kowace irin cuta ce Allah ya ba su lafiya waɗanda suka rasu daga cikin musulmi Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya haɗa mu baki ɗaya aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana wannan ƙasa tamu da wannan jiha tamu daga fitina kowace iri Allah kada ya kawo mana ita Allah kuma ya taimaki musulmi a ko'ina suke a wannan ƙasa tamu duk fitine-fitine da ake ƙullawa na cutar addinin musulunci muna roƙonka ya Allah kai mana maganinsu da abin da muka sani da abin da bamu sani ba ya Allah kai ka san abin da ake kintsa shi ya Allah ka wargaza shi duk abin da zai cuci al'ummar musulmi ya Allah ka bamu haɗin kai ka bamu son juna ka bamu kwanciyar hankali duk abin da kuma zai jawo mana wani abu na lalata addinin nan namu ko na lalata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ita ce ake hari baki ɗaya a duk abin da ake kukullawa ya Allah muna roƙonka kai mana maganin waɗannan al'amura ka cece mu ka tabbatar da mu ko ka karɓuran mu ka karɓe shi akan hanyar ka da kai yadda da ita hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك